أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد صلاة الدين المسلم في أيو مال النوغوتايم muna goma ga watan Rajab a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna kuma daya ga watan biyu a shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana zama tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA a ci gaba da karatu cikin littafin Dalailut Tauhid wa 50 su'alan wa jawaban fil aqida na rubutun al-Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab yau karatu mu zai fara akan gaba ta 24 inda malamin wancan satin yayin tambaya a gaba ta 23 menene farkon abin da Allah ya wajabta ya amsa mana cewa farkon abin da Allah ya wajabta shine a kafirce madagut ai imani da Allah a kokarin bayanin kafirce madagutu da imani da Allah sai kawo mana ayat suratul baqara la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha a cikin ayar sai aka samu al-urwatul wuthqa sai tambaya kuma ta gaba sai ce to ma hiya al-urwatul wuthqa mejeci al-urwatul wuthqa amintacciyar igiya ta farki tabbatacce sai ce al-urwatul wuthqa daidai take da la ilaha illallah duk wanda ya kafirce madagutu yayi imani da Allah kamar ya ce la ilaha illallah sai ce to ita urwatul wuthqa ita ce la ilaha illallah menene ma'anar la ilaha illallah sai ce nafyun wa ithbat korewa ne da kuma tabbatarwa yau ita ce zai gaya mana menene korewar menene kuma tabbatarwa sai ce ma huwa nafyu wal ithbat to menene korewar menene kuma tabbatarwa me za a kore me za a tabbatar an ce in kin kafirce ma Allah kin yi imani a kin kafirce wa tsagutu kin yi imani da Allah wannan shine farkon abin da Allah ya wajabta ina dalili ya kawo aya a ayar muka tsinci al-urwatul wuthqa menene al-urwatul wuthqa la ilaha illallah menene la ilaha illallah korewa da tabbatarwa nafyun wa ithbat sai ce to menene korewar menene kuma tabbatarwa sai ce nafin jami'a ma yu'badu min dunillahi in an ce korewa ana nufin kore dukkan abin da ake bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba nafin jami'a ma yu'badu min dunillahi korewa ce ga dukkan abin da ake bauta ma kuma bayan Allah madaukakin shine ma'anar annabi me aka kore ko menene in dai ana bauta mashi ba Allah ba to anan ana cire shi daga lissafi wannan abin ba abin bauta bane ba nafyu ko nafin jami'a ma yu'badu min dunillahi wa musbitun ko wa musbitu lil ibadata lillahi wahdahu la sharika la tana kuma tabbatar da ibada ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha tana kore duk wanda ake bauta ma ba Allah ba illallah tana tabbatar da ibada ga Allah shi kadai bai da abokin tarayya shine ma'anar la ilaha illallah da kan an tambaye ki ko gobe menene ma'anar la ilaha illallah yana daidai da nafyun wa ithbatun me ake korewa jami'a ma yu'badu min dunillahi dukkan abin da ake bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba. Me ake tabbatarwa? Ibada ga Allah shi shi kadai. Sai ce to menene dalili akan haka? Shi ma ba za a barhe ba babu hujja. Menene dalili akan la ilaha illallah tana dauke da nafyi da isbati? Yace mad dalilu ala zalik. Menene dalili akan haka? Qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani amma mala ya cira karatu sai yace wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi ambata musu lokacin da annabi ibrahim yace da mahaifin shi wa qaumihi da al'umashi innani bara'un mimma ta'budun ni kam nayi baran-baran da dukkan abin da kuke bauta ma kuma qur'ani ya bamu labarin abin da mutanen annabi ibrahim suke bauta ma gumaka ne akwai masu bautar wata akwai masu bautar rana akwai masu bautar taurari akwai masu bautar gumaka da aka sassaka rana falamma afalat wata falamma afala taurari shi ma yace falamma afala gumaka kuma ya sassaka su ko ya sassara su ya musu gutsun gutsun sai dan karamin su ko babban su shine ya bari bai sara ba waɗannan sune akurkunan abin da ake bautawa a zamanin annabi ibrahim masu bautar rana masu bautar wata masu bautar taurari masu bautar gumaka yau sai ya shele ya gaya wa mutanen shi ya gaya wa baban sa yace innani bara'un mimma ta'budun nayi bara'a daga dukkan abin da kuke bauta ma sai ce hada dalilu nafiyin wannan shine dalili akan cewa tauhidi yana buƙatar a kore dukkanin abin da ake bauta ma ba Allah madaukakin sarki ba wa dalilul isbat dalilin tabbatarwa sai ce illa allazi fatarani face wannan da ya kage halitta ta shine dalili akan tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki kashi na farko annabi ibrahim ya kore ta ga kowa kashi na biyu sai yace illa allazi fatarani face wanda ya kage halitta ta daidai yake da la ilaha babu wani abin bauta illa allah face Allah madaukakin sarki daidai yake da fadin ke ba nabi ibrahim innani bara'un mimma ta'budun nayi bara'a daga dukkan abin da kuke bauta ma kowa da komai sai yace illa allazi fatarani face wanda ya kage halitta ta sai yace kamit tawagit har yanzu ban manta ba aya da muka karanta waccan satin faman yakfur bi tawagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha al urwatul wusqa a cikin ayar waccan satin ta fito sai mana bayani me al urwatul wusqa yace al urwatul wusqa ita ce la ilaha illa allah me tace la ilaha illa allah sai yace kore bauta ga dukkan kowa illa allah tabbatar da shi ga allah ya kawo ayar annabi ibrahim ita ma dan tabbatar da korewa da kuma tabbatar da bauta ga allah madaukakin sarki to dagutu da aka ambata a farkon ayar sai dawo a tambaya ta 27 sai tambaya menene dagutu din bama yakfur bi taguti wa yu'min billahi sai yace kami tawagitu to nawa ne dagutai idan mun kalla da aka ce faman yakfir bi taghut wanda ya kafirce ma taghut to taghutin abu ɗaya ne ko abu biyu ne ko abu uku ne menene shi taghutin sai malam ya ce jawab kasiruna taghutu dai abubuwa ne masu yawa in kin ji an ce faman yakfir bi taghut to taro ne da dangin abubuwa da yawa sai ya ce kasiruna wa ru'usuhum khamsa wa khamsatun amma shugabannin dagutai na duniya guda biyar ne dagutu suna da yawa shugabannin dagutai guda biyar ne wanne ne na farkon su sai yace iblisu la'anahu allah akwai iblis Allah ya la'ance shi dan da kika ji an sai fa may yakfur bi taghut ana nufin babu ke babu shaidani babu ke ba iblisa wa man ubida wa huwa radin da duk wanda aka bauta mashi ya yadda da bautar to shi ma wannan dagutu ne waye aka bauta wa yadda mala yace duk wanda aka bauta mashi ya yadda to dagutu ne waye misali wanda aka bauta ma ya yadda na na fir'auna ai shi kan gare waye shehunne kun tabbatar sun yadda da bautar yana da bambanci da mutun ya mutu a bauta masa da kuma yana raye ya tsara yadda za a bauta mashi na kamar bana jin an sattake kamar akwai shehunai ko malamai ko waɗanda suke ganin sunan Allah ne a musu kirari a ba su sufofi na Allah kuma su yadda ko a riƙa musu sujada a wajen gaisuwa ko a riƙa musu ruku'u a gaisuwa kuma su yadda su ji daɗi to wannan mutumin daga ran nan shi ma ya zama dagutu man ubida wa huwa radi ko a yanka domin shi shedani ne aljani ne mutum ne a ce dan kai aka yi kuma ya yadda man ubida wa huwa radi wa man da annasa ila ibadati nafsihi da wanda ya ce wa mutane sa bauta mashi duk wanda ya ce a bauta mashi an bauta masa din ko ba a bauta masa ba to shi ma wannan mutumin daga wannan rana ya zama dagu man ubida wa huwa radi wa man idda'a min ilmin ghaibi da duk wanda ya ikirarin ilmin ghaibi ya san me zai faru gobe daguti ne duk wanda ya da'awar ghaibi daguti ne nan shine da rikicin me yake suwaye masu da'awar ghaibi na bokaye malaman duba aha na masu geography kai to ke wanzu duk kin kwatsa su a cikin dagutai kenan duk yan geography dagutai ne na'am to mun karbi dai bokaye mun ko karbi yan tsibbu aha na malaman duba aha matsafa na an yi magana an shiru so waɗannan rukunin mutanen malam yace su ma duk dagutu ne duk wanda yayi da'awar ya san gaibu to wannan mutumin dagutu ne malam abin da yasa muka cire yan geography ilimi ne na zahiri ake amfani da shi idan kaza ya haɗu da kaza yana haifar da kaza shine kawai ya za a yi haɗin kazan ya haɗu da kaza bisa tsarin gudun kaza da tafiyar shi sai lokaci kaza ne zai ƙaro so gurin da kazan yake in sun haɗu minti kaza suke ɗauka ko lokaci kaza su haifar da kaza shine abin da ake lissafi a saukar ruwa da tasowar iska da wai abubuwa ne na zahiri ake amfani da su wa sakara lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an min Allah kuma ya hore duk abin da ke samai da ƙasa ne dan ilimi da amfanin dan adam kan da mina ta faɗi akwai mutumin da in ya je gona ciyawa kawai zai gani zai ce bane ba za a yi ruwa da yawa ba saboda ciyawar ba ta fitowa sai ba za a yi ruwa da yawa ba akwai wanda in ya gauce ciyawa zai san za a yi ruwa da yawa saboda haka Allah ya ajiye in ta fito to za a yi ciyawa da yawa akwai abin da Allah ya ajiye a kwaɗi akwai kwaɗan da in ya kuka sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ana iya gane ya yanayin faɗuwar taɓuwar damuna take da ƙarfinta akwai wanda suke shuka a gindin randansu daga nan suke ganewa cewa wannan shekara za ta yi kwari ko ba za ta yi kwari ba wani ilimi ne na zahiri da wani sababi da Allah ya ce ake karanta wannan baya cikin gaibi amma wanda yace ya san me zai faru gobe ko jibi ko wani akwai alkhairi tare da shi ko babu alkhairi tare da shi ko zai zama shugaba ko ba zai zama ba wannan duk gaibi ne to duk wanda ya ikrarin wannan wannan shine ake sawa a cikin sagutai yanzu zabe ne yake tunkaro mu akwai na shugaban kasa akwai na sanatoci akwai na ƴan majalisar tarayya akwai gwamnatin jihohi akwai ƴan majalisun jiha to ke ikrarin cewa wane shine zai ci kuma ke kaddara kin sani haka abin yake wannan shine da awar gaibu da ake amfani da shi to duk wanda yace ya san gaibu wannan mutumin shi ma daguci ne ine wa manidda'a min ilmi al-ghaibi wanda ya ikrarin ilimin gaibu wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah da kuma duk mutumin da ya hukunci ba tare da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba shi ma dagutu ne duk mutumin da ya shari'a ba da qur'ani ba yayi shari'a ba da hadisi ba yayi shari'a ba tare da abin da malamin mu suka fahimta cikin qur'ani da hadisi ba yaga kuma cewa hakan shine abin da ya dace wannan mutumin dagutu ne da haka manyan dagutai guda biyar ne akwai iblisa akwai wanda mutane suke bauta masa kuma baya fada akwai wanda yace a bauta masa ko da an ki bauta masa akwai masu ikrarin ilimin gaibi akwai masu hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne manyan dagutai Allah ya ce in an kafirce musu an yi imani idan ba a kafirce musu ba fa idan ba a kafirce musu ba kika ce idan ba a kafirce musu ba me aka yi an yi riko da to me igiya mata ciyar na ita ce mata ciyar igiya ko baki zuta tambaya ta ma kike bada ansa ba baki zuta tambaya ta ma kike bada ansa duk wanda bai kafirce ba waɗannan dagutan da muka ambata ba menene matsayin shi bai ba imani duk wanda bai yi butulci ga shedan ba bai yi baran-baran da shedan ba bai yi imani ba shedan shine abokinsa shine abokin shawararsa shi yake mabiyayya wannan bai yi imani ba wanda ya yadda da wanda ake masa bauta kuma ya ga ya dace yayi sa'a ma shi ana bauta masa wannan shi ma ya kafirce ma Allah in aka samu mutumin da yake tutiya a zo a bauta masa yake taya shi to wannan mutumin shi ma bai imani ba in aka samu mai da'awar gaibu cikin malamai ko bokaye ko ƴan tsubbu ko matsafa sai kika yadda da su baki imani da Allah ba wanda suke hukunci ba tare da abin da Allah ya saukar ba kika ga sun yi daidai kin yadda da su baki imani ba tunda an ce fa mai yakfur bi taguti wanda ya kafirce ma tagutu yayi imani da Allah shine aka ce istamsaka bil urwati al wufqa lam yasama la so wanda bai kafirce ma tagutu ba bai rike wace igiyar ba wanda bai imani da Allah ba bai rike wace igiyar ba dan haka bai so ya zama lafiya yana so ya kafirce ma dukkanin dagutai yayi imani da Allah madaukakin sarki to kamar da wannan malam ya gama bayani akan shahada sai ya ce ma afdalul a'mali ba'da shahadataini to menene aiki mafi falala a bayan imani da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wani aiki ne fa ko ne falala kuma bayan su bi iyaye na'am bayan imani da Allah da manzo na'am to mutum mai mallan zai faɗa mana sai ya ce jawab afdaluha as-salawat al-khams bayan shahada aikin da yafi kowanne tsada a duniya sai ce as-salawatul khams salloli guda biyar in kin dauke imanin ki da Allah kin dauke yadda da manzanci da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi darajar aiki sune salloli guda biyar as-salawatul khams sai ce waɗannan sallolin guda biyar walaha shurutun wa arkanun wajibatun. Ita sallar tana da rukunai. Wasu ayyuka a cikinta wanda heda su sallar za ta iyu in babu su sallar ta lalace suna ake kira rukunai. Walaha shurut tana da sharuɗa. Abubuwan da in babu su ba sallah amma su suna samuwa ne kafin a zo fara sallah shine sharadi. Sharadi kafin aiki, rukuni a cikin aiki, wa wajibat da kuma abubuwan da suke wajibai ne su ma suna daukan dole a cikin sallah, amma rukuni yafi wajibi karfi. Sai yace fa a'aba mushrutiha, mafi girman sharuɗan sallah, abubuwan da ake da bukata su samu kafin sallah, sai ce al-islamu, akwai musulunci. Sallah bata zama wajibi sai akan musulmi. Wal aklu da hankali, wat tamyiz da kuma iya tantancewa tsakanin mai kyau da mara kyau, baki da fari, mummuna da kyakkyawa, ina abin da ake kira tamyiz. Wa rafu'ul hadath da dauke hadasi, an yi tsugunno, an yi bayan gida, an samu al'ada, an samu wannan duka hadasi ne, to sai an tsaftace su, an fita daga cikin su, sannan fa ake magana a nemi ayyukan sallah. Kun gwada duk mu fara sallah ba kenan. Musulunci ba a fara sallah ba, hankali ba a zo ga sallar ba, tamyizi ba a zo ga sallar ba, wa raf'ul hadasi dauke hadasi shi ma ba a fara sallar ba. Sai ce wa izalatun najasa da dauke najasa, ta taba jikinki ne, ta taba rigarki ne, ta taba gunda zaki sallar ne, bigire cikin daki, sai an share gurin an wanke, wannan shi ma sharadi ne na sallah. Wa saturul awrati da rufe al'aura, in mace ce gaba ɗaya jikinta, in namiji ne lalle daga cibiya zuwa gwiwar hannu kar ko a gwiwar kafa kada komai ya fito a jikinsa. Wastiqbalul qiblati da fuskantar alqibla, har yanzu ba a fara sallah ba ina jiko, ba wani aiki da muka lissafa wanda yake cikin sallah har yanzu, waɗannan su ne ake kira sharadi. Wa dukhulul waqti da shigar lokaci, kar a yi magariba sai rana ta fada, kar a yi isha sai ja ya dauke, kar a yi asubahi sai alfijir ya fito, kar a yi azhar sai rana ta ban tsakiya, kar a yi la'asar sai inuwar abu ta zo daidai da tsawon shi, ina dukhulul waqti wa niyyatu sai kuma niyya. A gurin malam niyya sharadi ce ba rukuni bane. Kafin in fara ayyukan sallah ya kamata in san sallah zan yi. Bambanci malikiya kenan. Malikiya ita niyya tana faduwa ne a cikin farillan sallah ko? Farillan sallah kuma su kuma daidai ne suke da rukuni. To amma a gurin malam ya kamata tun lokacin da zaki baro gida, ki taho masallaci, ki shiga masallaci, ya kamata ki san me zaki. Da ka waɗannan abubuwan da muka lissafa su ne sharuɗan sallah. Al-islamu wal-aklu wa tamizu wa raful hadafi wa izalatun najasa wa saturul aura wa istiqbalul qibla wa dukhulul waqti. Abubuwa guda takwas su ne suka ba mu sharuɗin sallah. Yanzu mu kalle su ɗaya bayan ɗaya, idan babu su sallah tana iyuwa ko ba ta iyuwa. Yanzu arne ba tare da ya imani ba sai ya shigo masallaci muna sallar magariba, sai ya jawda muka yi sallar magariba. Idan an rubuta wa musulmi zan sallar magariba, shi za a rubuta mashi? Me yasa? Saboda bai da musulunci, sai da musulunci ake buƙatar sallah a wajen mutum, shi bai musulunta ba. Wal aklu, ba a karɓar sallah sai ta mai hankali. Wanda bai da hankali to sallarsa ba ta karbuwa. Yanzu yaro sun zo da baban shi masallaci shekara biyu ko shekara uku, idan ya yi sallah ana karɓar ta cikakkiyar sallar magariba ko isha'i? Ba lada kenan na? Yanzu yaro ɗan bibisi sai ya zo masallaci, ana sallah ya shiga sahu, aka yi komai da komai da shi, aka yi ce assalamu alaikum, ya ce assalamu alaikum, akwai lada ko babu? to amma kuma ga malam yace sallah sharadin sallah ya zama to mutun na da hankali so kenan mu cire hankali inda an yi sallah ta samu kai sallah ce haka ne kuma haka bane wata kil kaga kenan shi sallar ba a maida ta wajibi akan yaro ba amma idan yayi ta ta cika sharadin shi kuma a matsayin sa na dan musulmi da ake sa masa ran musulmi ne to ko dai a tanada masa in ya girma a bahi ladan ko kuma wanda yayi kokarin dora shi akan tafarkin sallar ya samu ladan tare da wannan yaro din al-aqlu liƙe da wannan wata kalhi ne yasa aka haramta sallah ga waɗanda suke cikin maye hankalin su bai gama zama a jikin su ba ya ayyuhallazina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna Allah madaukakin sarki ya hana a kusanci sallah mutane suna cikin maye akwai abin da ya lulluba hankalin su sai aka ce karai wata biz sharadi ne sallah ba ta zama dole akan mutum ba a tirsasa mutum akan ta sai an samu tamyizi yasa manzon Allah bai ce ba lalle mu umarci yaran mu da sallah sai sun kai shekara bakwai saboda a shekara bakwai ne ake ganin sun fara wayo da hankali sai aka ce in sun kai shekara 10 a doke su saboda dan shekara 10 ya kamata ya san in ya dafa wuta wuta ce ya kamata in ya kama ruwan sanyi ya san ruwan sanyi ne in ya sha kofi da zafi ya canja kala da zaki ya san shayi ne sai aka ce to in sun kai shekara 10 a doke su anan ne aka fara samun tamyizi tantancewa tsakanin wannan da wannan amma wanda baya iya tantancewa babban mutum ne amma bai iya tantance komai to shi sallah ba wajibi bace a kansa bai san bagari ya waye bai san barana ta fada wannan tsoho da ya fara shiruftu yana faduwa ciki bai san yayi tsarki ba bai san yayi alwala ba bai san asuba tayi ba bai san azhar tayi ba bai san ya karanta fatiha ba bai san ya karanta sura ba bai san bambancin fatiha ba bai san bambancin sura ba wannan sallah ba ta zama wajibi a kansa saboda an samu rahin tamizi duk da a baya samu yanzu da ya fado cikin wannan sallah ba ta zama to wajibi a kansa dan haka da kuke iya tantancewa abin da yake
wa rafu al-hadath sharadi ne ba za a yi sallah sai an dauke hadisi
musamman da ya tsuguna yayin fitsari zai kama ruwa sai juliman zai ruku sai fito daga ban daki a guje saboda karbar ruku ya bar shi sai jojo na sallah sallar za ta yi ko ba za ta yi ba ba za ta yi ba amma har yanzu ba fara ayyukan sallah ba shi yasa aka sa su cikin sharadin sallah wa izalatun najasa mace mai goyo sai danta ta yi mata kahi ta bata bayanta fata-fata da kashi sai ta yi sallah a haka da wannan kashin kuma ga hijjabo-jabo ana gani sallah ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba ana buƙatar izalatun najasa wa saturul aura da suturta al'aura mace kawai da ta tashi a gidanta saboda tana kamata kama ɗakinta ne ta sa ɗan gajeren wando ta sa ɗan mayafi haka ta kulle kanta kawai ta juya gabas yayi kama da aikin mahaukata ku bai kama da cewa sallah za ta yi ba saboda mai ba a samu lulluba al'aura ba wasu suke ba da latibla da aka zo za a yi sallah gabas su yake kallo ne kika juya ke kika kalle amma kika sai bara in sa ido in gani suna kallo na ina sallar su haka za a yi sallah su in ta su ta yi ke taki za ta yi ba za ta yi ba saboda mai ke baki kalli alqibla ba kallan alqibla shi ma sharadi ne a sallah wa dukhulul waqti sai shigan lokaci wadata taho da gida ta ce wallahi yau inda sai makarantar nan so nake ana kare karatu in dawo gida ina zuwa in yi bacci bara in haɗe magariba da isha'i yanzu in magariba lokacin ta yayi isha lokacin ta yayi bai yi ba to sallah ba ta yi ba ko kuma yanzu da muka ta yalla magariba sai kika ga zaki dan jira minti 4 5 ki jira kanwarki ko yarki ko babaki sai kika ce kai bara in yi sallah asubahi gobe sai in yi bacci in huta in umma ta ta hayyana zan ce na yi sallah asubahi ba a yi ba ko ake kowace sallah a yi ta cikin lokacinta waɗannan su ne sharuɗa sai kuma niyya tun lokacin da ake yi tsarki za ki yi alwala za ki taho masallaci za ki sa hijabi za ki surarci alƙibla duk wannan kin san shirye-shiryen ayyukan sallah kike toliya har ta riga ta bauta sai rukunan sallah rukunan sallah yace guda 14 ne mu karanta ko mu basu haka a karanta su sai yace wa arkanuha rukunan sallah sai yace 14 guda 14 ne wannan kin ga mun shiga ayyukan sallah in an rasa daya an rasa sallah kamar yadda in an rasa waɗancan sharuɗan guda 8 shi ma an rasa sallah bambancin sharadi da rukuni sharadi ba a cikin aikin yake ba rukuni a cikin aikin yake sai ce ta rukunan sallah guda 14 ne yanzu kin yi niyya kin kalli al-qibla sai ce menene rukuni na farko sai ce al-qiyamu ma al-qudrati yin sallar a tsaye idan kina da damar tsayuwa lafiyar ki kalau da jiki da jini da lafiya kawai ki cika wallahi ganna nake ji bara'in zauna kika samu kujera kawai kika harde to sallah ba ta yi ba rukuni ne in dai lafiyar ki kalau zaki iya tsayuwa ki tsaya babu karaya babu targade babu kumburi ba komai to wajibi ne ki tsaya a sallah yanzu kin ga tsayuwa aikin sallah ya fara ko bai fara aikin sallah ba an fara ayyuka cikin sallah yasa lissafa shi cikin me cikin rukuni wa takbiratul ihram takabbara al-harama Allahu akbar kabbara ta farko bayan an tada iqama wannan kabbar ita kanta rukuni ne me yasa mallan ya kawo tsayuwa kafin kabbarar harama saboda kabbarar haramar ita din a tsaye ake yin ta ya kamata sai an samu tsayuwa sannan a samu kabbarar harama to dole ki tsaya dole ki kabbarar harama kabbara ta farko wa qira'atul fatiha da karanta fatiha duk wacce ta yi sallah bata karanta fatiha ba to ba ta da sallah wa ruku'u da yin ruku'i an gama karatun fatiha an ƙara da sura amma dai sura ba rukuni ba ce wataƙil shi yasa bai kawo mana ita a nan gurin ba da haka dai akwai fatiha akwai sura sai kuma a samu ruku dole ne kin durƙusa kin yi ruku wa raf'u minhu da dagowa daga ruku an yi ruku to ki dago ki tsaya a tsaye shine dagowa daga ruku was sujudu ala sab'atil a'dha'i sai kuma yin sujada akan gabbai guda 7 goshi da hanci lalle su taba kasa in gohin ki da hancin ki ba taba kasa ba to an samu gaba daya ba ta nan gohi da hanci gaba daya sai tafukan hannu guda 2 an samu nawa 3 so guwoyi guda 2 an samu nawa 5 sai tsinin kafafu su ma su kalli al-qibla su taba kasa su kalli al-qibla in ba a yi sujada da wannan ba to sujada ba ta cika ba wanda ya zo sujada ya dora gohin sa haka amma hancin sa dononon yana sama to sujada ba ta yi ba dole idan goshi ya taba sai hanci ya taba tafukan hannunki suna kasa gwiwoyinki suna kasa tsinin kafafuwanki suna kasa wannan shine rukuni wasujudu ala sab'atil a'dha'i wal i'tidal minhu sai kuma dagowa daga wannan sujada yadda kika yi sujada to ana so ki dago ki zauna dakaka kafin ki koma sujada ta gaba shi ma rukuni ne in kika yi haka to babu sallah saboda an yi misal rukuni guda daya an samu sujada farko ba a samu zama tsakanin sujadoni ba kin cinye rukuni sallar ki babu da kika yi ruku'u daga ruku'u ko kika kauce sujada ita ma sallah ba ta yi ba so ake daga ruku'u sai kin dawo kin tsaya irin tsayuwar kin kafin ki tafi ruku'u sannan ki tafi sujada in kin yi sujada so ake ki dawo ki zauna sannan ki sake komawa sujada sannan ki tafi aiki na gaba wal jalsatu wal i'tidalu minhu ko da dai jin to a cikin sujada kenan sai wal jalsatu baina sajadataini sai kuma zama tsakanin sujada guda 2 al i'tidalu a can daidaituwa cikin sujada wal jalsatu baina sajadataini sai kuma zama tsakanin sajadodi guda 2 wa tuma'aninatu fi hadhihi al arkani sai kuma daidaituwa a cikin waɗannan rukunan duk waɗannan rukunan da muka faɗo dole yake nutsu a ciki Allah ke karatun Fatiha a jiki cikin hayyacinki da nutsuwa in kin yi ruku'u a jiki a natsi in kin dago daga ruku'u a jiki a tsaye in kin yi sujada a jiki a natsi in kin dago kina natsi in kin koma kina natsi in dai dai kike yi a gaggauce to sallah ba ta yi ba Allahu akbar sami'a an samu matsala Allahu akbar sai kin nutsu sami Allahu liman hamida sai kin nutsu Allahu akbar sai kin nutsu Allahu akbar zama tsakanin sujudoji guda biyu sai kin nutsu Allahu akbar sai kin sake nutsuwa waɗannan nutsuwar in an rasa ta a ɗaya daga cikin gabai to sallah ba ta yi ba dole sai an samu nutsuwa a ko ina wat tartib sai kuma jera wannan ayyukan yadda kika ji su haka kika yi su kada ba kin yi ruku'u sannan kuma ki kabbara harama sai kin yi sabzawa tsakanin sujada sai ki ce ki hade sujudodin guda biyu bai yi ba dole a jira ake da bukata kin tsaya kabbarar harama karatun fatiha ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada sake wata sujada kowace a nutse to sai an samu waɗannan ayyukan a jere sannan sallah ta yi wani zai iya zuwa masallaci yana shigowa kawai Allahu akbar Allahu akbar sai ta fi sujada ya dago ya sake sujada ya dago sai ya karatun fatiha ya yi ruku yanzu kaga aikin sujada ne ya fara zuwa sannan ruku duk abin da ake da bukata yayi yayi amma bai jera su ba so ake lalle sai sun zo a jere in an rasa jere to aiki bai yi ba wata shahudul akhir tahiyya ta karhe ita ma wajibi ce yanzu ma sabanin malikiya kenan malikiya tahiyya ta farko da ta biyu dukkanin su sunna ne zama ne daidai gwargwadon sallama anan wajibi yake farawa ko fadila take farawa to a gurin malam tahiyar karhe rukuni ce dole a sallah ai tahiyar karhe wal julusu lahu da kuma zama domin tahiyar karshen ita ma wajibi ce wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wat taslim sai kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne a cikin sallah tahiyar farko a wa annabi salati tahiya ta biyu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah idan an samu wannan rukunan sallah sun cika mu kirga mu gani rukunan sun cika 14 ko ba su cika ba القيام تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه السجود الاعتدال الجلسة بين السجدتين والطمأنينة والترتيب والتشهد الأخير والجلوس والصلاة على النبي والتسليم سنتك شهود sun cika sha hudu to waɗannan su ne sharuɗan sallah da wajiban sallah adar rukunan sallah in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta wajiban sallah kuma guda 18 a nan wajibansa kamar daidai suke da sunnoni da muke karantawa a fiqhul malikiyya Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa ina mara tsoro guda ɗaya da daga hannu sannan in yi mata tambaya na'am ke ce to mu tso gaba ba nu sharuɗan sallah guda 8 kabar harama to sai a hankali sharudan sallah niyya daya ayya sai a hankali yanzu kin bata tambayar kuma to ina wata warin tsoron kuma sai a mutunta tambayar daban gaki ba ni rukunan sallah ke guda 14 bismillah akwai tsayuwa akwai kabbarar harama akwai karatun fatiha akwai ruku'u akwai dagowa daga ruku'u akwai sujada akwai zama tsakanin sajadodi guda biyu akwai nutsuwa akwai daidaito zaman tahiyar ƙarshe akwai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sallama saura biyu dole sai ta yi mata magana fa ta barar mata duk da na ga kun gaya mata guda biyu wannan ta gefen ki ta faɗa ta gefen ki ta faɗa na? Na? Masha Allah a 14 kika kawo 12 kin yi ƙoƙari abinda kika tsallake shi ne a tartib jeranto waɗannan ayyukan daki da daki kamar yadda a jerantowar kika samu matsala to jeranto su daki da daki farilla ce sai kuma tahiyar ƙarhi zama domin ta shi ma yana zamantowa rukuni ne abubuwan da kika tsallake Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ma da ita ma inda shayi a zuba mata sai wace ce wata marar tsoron kuma wata mara tsoron sai mai mata tambaya ta ƙarshe a karatun yau bismillah to ya da kanwa kenan wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun isbati ne ko nafi ne na isbati ne isbatul ubudiyya li ghairi llahi ko tabbatar da bauta ga wani Allah na nafi ne to kin fadi kenan na'am na san cewa kun rike nafi da isbati shi yasa na juyo tambayar na ta isbati ne ko nafi ina abin da ya ruda ki ko na'am to ina wata to Allah ya sa mu da albarka cikin abinda muka faɗa zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abinda ya dace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin na'am na'am
tafin kafa
na'am
yana cikin al'aura ko kuma wannan ne sauri tunina shine kuma liyan ne zuwa kawai tafin kafa take wa
na'am to kamar ba da na ce mun ana tambaya ne akan sawun kafa yana cikin al'aura ne a sallah ko baya cikin al'aura a iya tunanin sawun kafa yana cikin al'aura mace in tana sallah ta yi kokari kafarta da sawun kafarta ita ma kar ya fito lalle zaman ko a rufe ki a cikin sallah abinda aka ce ba al'aura bane alwajha wal kaffan fuska da tafuka wannan shine ba sa cikin sujada ba sa cikin al'aura da haka in son samu ne lalle zanan da zaki sa ko rigar da zaki sa ta sauka kasa ta yadda idan kin yi sujada tafin kafarki ba zai fito fili ba zai zama to a rufe wannan shine ya zama to ahwab wa anla idan babu samu safa kisa na'am 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 mata suna hade sahun su kafada da kafada kafa da kafar mutum su hada a guri daya wannan shine daidai ta kafu da ake magana na'am eh alfahu sallah kuma idan akwai maza da mata a masallaci sahun da yafi lada yafi albarka na karshe wanda yake da karancin lada wanda yake gaban sa wanda yake da karancin lada wanda yake gaban sa idan akwai sahun mata guda 10 to na karshe shine yafi lada na 10 shine yafi karfi yafi lada sai na 9 sai na 8 sai na 7 sai na 6 sai na 5 sai na 4 sai na 3 sai na 2 sai na 1 idan kuma maza suna da sahu guda 10 su kuma na 1 shi yafi lada na 2 yana bi masa na 3 har a zo na 10 da haka inda na maza yafi albarka to kuma ana mata ba shi bane yafi albarka kishi yasa ma'ana sahun da yafi kusa da maza shine marar lada sahun maza wanda yafi kusa da mata shine marar lada da yawa so ake kowa ya nesa da kowa Allah madaukaki sarki ya samu dace na'am akan na'am kamar na'am Ifet ya yi mana, ai matafiye hukuncinsa daban, azahar da la'asar suna da lokaci ɗaya, magariba da isha'i suna da lokaci ɗaya. Kamar ƙarfe ɗaya idan za ki haɗe sallah za ki iya yi azahar da la'asar. Na'am.